sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare na yau Talata, wanda ya daidai da 23 ga watan Nuwambar 2021, inda ya zaka agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 3:30 na marece. Yusuf Aliyu Karande tare da Maryam Dauda da Sora bukan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da wani rahoto akan wani faifan bidiyo dake yawo wanda ke bayyana da cin zarafi na jami'an sojin Najeriya. Mahukunta dai sun karyata wannan faifan. Ita kuwa hukumar fasafori ta Najeriya na ci gaba da gudanar da ayyukanta duk kuwa da irin kira da jama'a ke yi na rashin adalci na hukumar. Bayan duk waɗannan kuma muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan sai an ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe a yau Talata a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani baƙar fata a jihar Georgia dake kudancin Amurka. A jiya Litinin, bangarorin lauyoyin da suka shigar da ƙara da lauyoyin da ke kare mutanen uku suka gabatar da muhawarar su ta ƙarshe, suna kokarin jan hankalin masu taimakawa alƙali yanke hukunci bayan kwana 10 ana zaman shari'ar. Masu shigar da karar sun gabatar da hujjojinsu tare da sukar bangaren lauyoyin da ke kare mutanen kafin masu taimakawa alkali yanke hukunci su yanke shawara akan laifin da ake tuhumar mutanen da shi. Ana dai tuhumar wani uba mai suna Greg da ɗansa Travis McMichael da kuma makwabcinsu William Bryan da laifin kisa a watan Fabrairu shekarar 2020 saboda harbin Ahmed Arbery. Mutanen da ake zargi sun bi Arbery bayan da suka ganshi yana guduwa a unguwarsu, abinda lauyoyinsu suka ce sun yi niyyar rike shi ne har 'yan sanda su zo bisa zargin ya afka wani gida da ake kan ginawa a kusa da su don yin sata. Kin tura jami'an diplomasiyya wasannin Olympics Beijing da Amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin Korea ta Kudu na komawa harkokin diplomasiyya da Korea ta Arewa a cewar kwararru. A makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa na duba yiwuwar kin zuwa wasannin Olympics da za a yi a watan Fabrairu shekarar 2022. Matakin na nufin Amurka ba za ta aika jami'an gwamnati wasannin ba, ko da yake matakin zai bar 'yan wasa daga kasar zuwa wasannin. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da yawa da wasu 'yan majalisa a majalisar dokokin Amurka sun buƙaci kasar ta hana jami'an diplomasiyyarta zuwa Beijing wasannin Olympics, inda suka bada dalilan saba haƙoƙin jama'a a Beijing ɗin. Yarjejeniyar da aka cimma ta tsawon wata ɗaya tsakanin Pakistan da haɗakar ƙungiyoyin mayakan da aka haramta da ake kira Tehrik Taliban Pakistan ko TTP a takaice ta shiga kwana 15 yau Talata, yayin da bangarori biyu da ke faɗa suke shawarwarin yarjejeniyar samar da zaman lafiya, inda 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan ke shiga tsakanin zaman sulhun. Ƙungiyar ta TTP ta kunshi ƙungiyoyin mayaka sama da 20 da aka haramta, kuma ta sha kai munanan hare-haren ta'addanci akan jami'an tsaro da kuma farar hula a Pakistan shekaru da yawa. Shugabanni da mayakan ƙungiyoyin sun fake a Afghanistan bayan da suka gujewa farmakin sojoji a wurarensu da ke bakin iyakokin Pakistan. Haka kuma an kashe dubban mayaka a farmakin. Doka mai cike da takaddama ta tsaron ƙasa da aka yi a Hong Kong a shekarar da ta gabata ta janyo koma baya ga ƙungiyoyi masu zaman kansu, ciki har da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyar Amnesty International ta rufe ofishinta da ta buɗe shekaru 40 da suka wuce a birnin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka ranar 31 ga watan Oktoba. Wani mataki da ƙwararru suka kira wani koma bayan a yanayin haƙoƙin bil'adama a Hong Kong. Haka kuma ƙungiyar Human Rights Watch ta bar Hong Kong bayan da Beijing ta hukunta ta a matsayin mai da martani akan dokar da Amurka ta yi ta goyon bayan masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a shekarar 2019 a cewar jaridar New York Times. Ƙungiyar Amnesty International ita ma ta sanar da rufe wasu ofisoshinta na yanki a gabashi da kudu maso gabashin yankunan Asia da Pacific a ƙarshen wannan shekarar. Katsewar yanar gizo da wayar hannu da aka fara fuskanta ranar Asabar a Burkina Faso ta ci gaba har zuwa jiya Litinin, abinda ya haddasa daukewar hanyoyin sadarwa da rudani a kasar. Jama'a a kasar sun sanar da cewa wayoyin hannu na 3G waɗanda galibin kasashen yammacin Afirka suka ta'allaka a kansu ba sa aiki. Gwamnatin Burkina Faso ta fitar wata sanarwa bayan da aka wallafa rahoton. Tana mai cewa an katse yanar gizon ne saboda dalilan tsaron kasa da kuma kare lafiyar al'umma. Kuma katsewar yanar gizon za ta kai tsawon sa'o'i 96 daga daren ranar Asabar din da ta wuce. Ko da yake an fara fuskantar katsewar yanar gizon ne ranar da wasu masu zanga-zanga suka toshe hanyar wani ayaran sojojin Faransa da suka yi yunkurin bi ta birnin Kaya. Ayaran na motoci kusan 60 da sojoji 100 da suka taso daga Ivory Coast zuwa Niger da Mali akan dole suka koma wa Gadogo saboda zanga-zanga a cewar majiyoyin jami'ai da suka yi magana da sashen Bambara na muryar Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Anam birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu je ga rahotanni. Bayan an zarge ta da kona gidaje da lalata dukiyoyin al'umma, rundunar sojin Najeriya ta yi bayani kan abin da ya faru a garin Awo Mamma dake jihar Imo a jiya Litinin. Kana ta yi kira ga jama'a da su dinga gudanar da bincike kamun su baza labari. Wakilinmu daga yankin Alfonso Okoro Igwe ya yi komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Dunar sojin Najeriya ta fito da bayani kan wani faifan bidiyo da ake ta yayatawa da cewa sojoji sun afkawa garin Awon Mamma da ke karamar hukumar Oru East ta jihar Imo tare da kona gidaje da kuma dukiyoyin jama'a jiya Litinin. Faifan bidiyon kenan, inda wanda ya ɗauki hoton lamarin na cewa sojojin Najeriya kawai sun zo gari sun cinnawa ko ina wuta, cewar me ya faru, sojojin Najeriya ku ga ɓarnar da kuka yi, ko ina ya kama da wuta, kuma ga gidaje sun kokkone. Akan wannan batun ne mukaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta 82 dake Enugu Manjo Abubakar Abdullahi ya bayyana cewa
kamar yadda ka gani a sanarwar da muka fitar cewa dakarunmu da ke gudanar da SSS Golden Dawn a jihar Imo mun yi nasarar tarwatsa wani gungu na yan awaren IPOP waɗanda suka fito a ƙauyen Awo Mamma da ke karamar hukumar Oru ta Gabas don tilasta wa mutane ci gaba da zaman gida duk ranar Litinin. Ba nan da muka samu sun nuna cewa yan awaren sun gamu da cikas daga wurin al'ummomi kan a tilasta musu su ci gaba da zaman gida, inda hakan ya haifar da kone-konen jujiyoyin jama'a kai har ma da wata motar haya a mararraba Ishike da ke kan hanyar Owerri zuwa Onitsha, inda su yan awaren suka kone wannan motar saboda wai mai motar yana aiki bai bi umarninsu na zaman gida ba. So duk da waɗannan abubuwan da suka faru mun samu bayanai akan ayyukan da suke inda dakarunmu suka je wurin kuma suka fatattaki su ɗan awaren har maɓoyansu da ke ƙauyen Akata a dai wannan ƙaramar hukuma ta Oru ta Gabas. So an yi musayan wuta sosai da su, inda hakan ya kai ga kashe ɗaya daga cikin su ɗan awaren, mu ma abin bakin ciki ɗaya daga cikin sojojinmu Allah ya karɓe shi. Saboda haka muke kira ga mazauna jihar Imo da su yi kunnen wurshegu da ƙarairayin da ake yaɗa musu kan sojin Najeriya, kuma al'umma su ci gaba da tafiyar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da wani tsangwama ba.
Haka zalika na yi ƙoƙarin samun ƙarin bayani daga kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo Malam Rabi Husaini, amma ya buƙaci masa uzuri saboda yana cikin wani taro. Yanzu dai wannan lamarin wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu tsugunne ba ta ƙare ba a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda wasu na zaton cewa ƙura ta fara lafawa kan fitintinun 'yan awaren Biafra da ma kan batun umarnin zaman gida da masu fafutukar kafa ƙasar Biafra ke tilastawa al'ummar wannan yankin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Baya ga batu da ya shafi jami'an soji sai kuma batu da ya shafi jami'an kwastam. Sau da yawa ake zargin hukumar kwastam ta Najeriya na take haƙƙin bil'adama a duk wani abu da ya shafi shige da fice akan abubuwa da gwamnatin kasar ta haramta shiga da shi akan ga hukumar na shiga cikin gidajen jama'a ba tare da samun izinin kotu ba wanda hakan ya saba wa dokar kariya da kundin tsarin mulkin kasa ya baiwa ƴan kasa da ƴancin su a cewar masana Hassan Umaru Tambwal yayi muna nazari akan irin wasu daga cikin ayyukan hukumar ta custom a Najeriya
Jami'an hukumar hana fasakwauri ta Najeriya wato custom a jihar Oyo sun kai hari a garin Oko dake karamar hukumar Surulere a jihar Oyo inda sun ka bude wani babban shago shake da daruruwan buhuhuwan shinkafa tun farko sai da jami'an custom din suka yi harbi a cikin iska kafin su kwashe daruruwan buhuhuwan shinkafar din kandagarki ga masu son nuna turjiya wanda ya sanya jama'ar garin na Oko cika wandunan su da iska wani ganoba jiyau ba wanda ya nemi in saka ya sunan sa kuma baya son in nadi muryar sa yace kimanin motocin bazbaz bakwai ne aka loda wa buhun shinkafar duk kokarin da ni don janta bakin mai bishagon shinkafar ya ci tura da yake magana a game da lamarin basarakin garin Oko Oramiyan na Oko Oba Solomon Akiola yace irin wannan bai dace ba
and they both had a view they went to the house of the supposedly sellers of the rice
Oba Solomon Okeola yace jami'an custom sun tafi ginin mai shinkafar suka kwashe buhuhuwan shinkafa yace wannan kuskure ne ba daidai bane ya kamata a ce jami'an custom din suna bakin iyaka sai tambayar cewa to ina jami'an custom din suke har aka wuce da shinkafar kuma suna ta harbi a iska wanda hakan ana iya rasa rai na tuntubi kakakin hukumar custom mai kula da jahohin Oyo da Osun Mr. Kawede we a game da lamarin yace shi kan baya da labari Ta kawe dai we yace bashi da wannan labari a halin yanzu gare ni yake jin wannan labari na wannan harin ya kara da cewa idan ya sami cikakken bayani a game da lamarin zai neme ni amma har ne aiko da wannan rahoto bai neme ni ba bayan da jami'an custom din sun bar garin na Oko an yi batakashi a tsakanin matasan na garin da tsakanin matasan da na loda wa custom din buhuhuwan shinkafar a motoci da matasan da ba su goyon bayan loda wa custom din buhuhuwan shinkafar idan ba amanta ba wannan ba shine karon farko ba da jami'an custom suke kaiwa shaguna hari suna kwashe duk abubuwan da sun ka iske a ciki musamman buhuhuwan shinkafa a Najeriya a can baya ma irin haka ya faru inda jami'an custom suka kai wani hari a babbar kasuwar Borija suka kwashe daruruwan buhuhuwan shinkafa wanda har maganar ta kai majalisun tarayyar Najeriya Hassan Umar Tambwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
tun tsaro sai kuma na tattalin arziki inda bankin bunkasa kasashen Afirka wato African Development Bank ya gudanar da taron sa na tsakiyar zango a jihar Bauchi dan nazarta ayyukan da bankin ya aiwatar a jihohi guda biyar a shiyar arewa maso gabas jihohin da bankin ya samar da kudaden ta hannun gwamnatin tarayyar Najeriya da suka ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe sun bayyana da hanyoyi da wannan tallafi zai bunƙasa tattalin arzikin su daga jihar Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani
concentrating on water sanitation basic education health improved livelihood
a jihar Bauchi na bude taron jami'in bankin bunƙasa ƙasashen Afirka Mr. John Sipuwa ɗan ƙasar Kenya ya ce bankin zai mai da hankalinsa ga ayyukan samar da ruwa tsaftar muhalli ilimi kiwon lafiya inganta matsayin rayuwar iyali bunƙasa tattalin arziki wa al'ummomin shiyar arewa maso gabas shi yasa muka zo domin ga yadda ayyukan za su gudana bankin zai samar da kudin dalar amurka miliyan 250 don gudanar da ayyukan daga bisani na tuntuɓi wakilan jihohin adawa da kun Bauchi domin fayyace mini abubuwan da bankin ke aiwatarwa a jihohin nasu
sunana Halilu Muhammad program coordinator na adawa da zo tantance iya ina aka dosa ina aka ni aka yi sannan me ya rage ina muka yi mai kyau ina muka yi kokarin gyarawa wanda ya kamata a gyara mun zo ne mu haɗu gaba ɗaya mu mu jihohi guda biyar ɗin adamawa bauchi borno a gombe da taraba a zauna a duba ne muka yi daidai mene yake neman a ƙara kwazo a kai sannan ta ina ne su mutanen bankin Africa za su taimaka mana don cimma wannan buri ta ina ne Federal Ministry of Finance wanda su ne kaman garanto na wannan kudi da aka bawa jihohin mu biyar ta ina su ma za su taimaka a zauna dai a fahimci juna sannan a koma da sabon kuzari don a samu a cimma burin wannan ki program din
kaman nawa ne jihan ta Adamawa take bukata
ne dala miliyan 52 aka ba mu mu kashe a cikin wannan shekaru guda hudu insha Allah
sunan garba baba ji magaji program coordinator na wannan inclusive basic service delivery and livelihood empowerment integrated program
wannan abun fahimta na shiya arewa maso gabas ne to kaman jihar arewa maso gabas menene da menene aka gudanar kuma kaman nawa aka kashe
wato wannan program ne an tara gwamnati ta girgiro ta samu tallafi daga African Development Bank kamar yadda kuka ji ta tallafa wa jihohi guda biyar na North East wajen samun addressing matsaloli da aka samu saboda wannan abin nan fitina na rikici na Boko Haram so yawanci an samu ne ayyukan da aka ya shafi gyara makarantu da aka lalata asibitocin mu samar da kafafen ruwan sha da tsaftun muhalli da kuma tallafa wa matasa wanda ba su da aiki da mata a samun musu sana'a da kuma irin wanda suke gudun hijira wanda suka shiga jihohin mu wannan program basically abinda yake kokarin yi kenan da taimaka wa al'umma improving na rayuwar mutane baki da a jihohi guda biyar Borno Bauchi Adamawa Taraba da Gombe sai an bada dala miliyan 44
a jihar Muhammadu Muyi Amurka daga dajin shakatawa ne Kadidi ke jihar Bauchi
to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirinmu na gaba
bayan da gwamnatin jihar Niger Nigeria ta dauki matakin haramta saida manyan baburan bajaj da jincan da kuma TBS masu ruwa da tsaki akan wannan sana'a sun ce matakin yayi tsanani sosai bisa la'akari da yadda dimbin mutane ke samun na rufin asiri a karkashin wannan sana'a gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki matakin hana saida waɗannan babura ne saboda mummunan kalubale irin na tsaro da jihar Niger ke fuskanta bisa la'akari da yadda waɗannan ƴan bindiga ke amfani da irin waɗannan babura wajen kai miyagun hare-haren su dake hallaka jama'a Malam Ahmed Musa Babangida na ɗaya daga cikin masu wannan sana'a ta saida babura a jihar Niger.
Wannan lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasancewa mu masu wannan sana'a akwai yara a nan ƙarƙashin Alhaji Abdulrazak Hamson sama da mutum 40 suna cin abinci a ƙarƙashin shi. So sai aka zo kwatsam wai an hana saida mashin. Ka ga lamarin nan gaskiya ba ƙaramin rashin dadin shi yaran nan suka ba yanzu yau da safi da muka fito yara sama da 20 suka fito shagon ga haka suka koma gida wurin iyayensu kuma idan ka duba iyayen yaran nan masu ƙaranan ƙarfi ne anan ga Allah suka dogara ga aikin da suka dogara so an zo kwatsam an ce an dakatar da shi kaga gaskiya ya mu dai muna roƙon gwamnatin jihar Niger da ta duba al'amarin nan ta tausaya ta bayan Allah su dawo su ci gaba da neman abincin su
ko baya ga sayarwa a samu riba akwai kanikawa masu sana'ar hada waɗannan sabbin babura idan an gama sayi ga dai abinda ɗaya daga cikin su ke cewa
ba mu ji dadi ba domin Allah amma in dai zai kawo ci gaba na dangane da a ce ana samun sauki dangane da mutanen da ke diba albarka to muna goyon bayan doka amma in dai tunda yanzu a misali kaga mun yi mu a 50 nan wurin ga yanzu an ce an bar sai da mashin wani irin yanayi zamu shiga ka gani yanayin da zamu shiga wani ma na aihin jirewa ya koma cikin irin waɗannan mutanen tunda mu a inda mutum 20 ke cin abinci a ce an ce su bari kaga a dai dauki tsauraran mataki na tabbatar da cewa an bi waɗannan mutanen baragurbi duk wanda aka samu da hannun shi aka kashe shi kawai duk wanda aka samu da hannun shi ko da ni ne a kashe ni
Mala Yakubu Azuzu wani da ya shigo gari domin sayan ɗaya daga cikin irin waɗannan babura ya ce duk da yake matsala ce da ta shafi tsaro kuma gwamnati na kokari ne wajen shawo kan lamarin to amma kuma gaskiyar magana bai ji dadin hana wannan sana'a ta sayar da baburan ba
gaskiya ban ji dadi ba ina yi bakin ciki har da damuwa sosai domin in an ce an hana sayar da mashin ba shine zai kawo karshen matsalolin da ke zai ke faruwa ba yawa ya kamata a dauki matakai dai waɗanda za su kawo karshen abubuwan da ke faruwa
yanzu kai ganin ka kenan wannan matakin za su dauka ba ita ya kamata a dauka ba kenan
gaskiya ni daga gani na ba shine ya kamata a dauka ba domin ko an hana sayar da mashin to ko gida ma in wani wanda ke da shi suna ya su je su anshe shi yawa su anshe shi wa'in ga da ake da su kuma akwai hanyoyin da za su iya suna ya su je kebi su je Sokoto su sau nan kuma hana ma neja kudin shiga da sauran wa'in da za su yi kabu-kabu da biyan bukata a hana musu gaskiya mu dai ba mu ji dadin wannan abu ba in akwai hanyoyin da za a bi a gyaru waɗannan abubuwa sai a roki mai girma shi gwamna da sauran jama'arsa sai a duba a kara dubawa na san sun duba sun gano wani abu har yanzu suna iya kara dubawa su gano wani abu su taimaka a maida sai da masunan domin a hana mutanen cin abinci da
akwai rashin hikima a ciki ma'ana idan dai ana shawara akan ɗaukan mataki na dangane abin da ya dami al'umma ita gwamnati ita ya kamata a ce ita sa dokan amma kafin dokan ta saurari numfashin jama'a da za ta ke aiki domin abinda a gwamnatance su suka hango ba zai zama daidai da kuma abinda shine zahirin abin da ya dami wanda aka yi dokan don shi ya taimaka masa ba
amma su sun kafa hujjar cewa yan bindiga na amfani da irin wayannan babura kuma yanda ake tururuwa ana shigowa gari daga ƙauyuka sayin abin ya daga hankalin su baka ga suna da dalili
wannan dalili ne kwarai wanda kuma abin duba amma ba kuma matakin da ya kamata a dauka kenan ba ni ana fahimta
to me ya kamata yi
abin da ya kamata shi abin hawa don mun duba da kyau yana daga cikin lissafin ni'imomin duniya da idan mutum ya same su inji annabi sallallahu alaihi wasallam lalle hakika kamar rubin addinin sama ya kammala abin hawa yana ciki
amma ba kowanne mashin ne aka hana sayarwa
to idan ya zama haka to ni ina cikakken wato goyen bayan matakin idan har yan kasance an yi ba'ada don da an san irin baburan da suke hawa suna ta'addanci to mutumin da ma ba dan ta'adda ba ya kamata a bashi lokaci ya badda nashi wanda yake daidai da irin na su yan ta'adda din ya je ya nemi irin na gama gari wanda ba za a iya yin abin da yan ta'adda ke yi ba har suna nasara da irin wannan baburan
ya kamata a batar da su wa'annan manya-manyan baburan kafin a dauki wannan mataki
ya kamata a bada lokaci duk wanda ke da babur iri za an ba shi lokaci ya bada shi ka fahimta ai saboda mai ai dokan tana cikin Niger ne to kaga wanda ada irin wannan babur wanda dokan Niger ya shafa sai ya je inda ba babu wannan dokar koda musanya ana iya yi ko ai mai ciko ko shi ya ciko ya dawo da irin wanda gwamnati ta yarda da shi wannan an yi haka an taimaka hagu da dama
a wani taron manema labarai da tsakiyar ranar talatan nan sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya kare matakin gwamnatin jihar Niger na hana saida baburan
yake a shi yasa ma muka dauki wannan mataki na cikin dan lokaci kadan mu hana sayar da kuma sayan irin wannan babura ba mun ce duka babura bane amma baburan da suka hada da irin su Jincheng su Boxer da sauran su wayanda ke manya-manya ne muka san cewa dan ta da suna amfani da su a zazuzuka shi yasa muka ce hana sayarwa domin idan dai cikin kwana biyu za a sayi masu suka 300 to ina aka kai su to wannan idan ba mu yi hankali ba zai kara haɓaka wannan ta'addanci da muke gani kuma zai ƙara basu ƙarin gwiwa domin yanzu za su rika samun abin hawa da sauransu amma hana sayarwa zai rage musu ƙarfi muke gani insha Allah
masana akan harkokin tsaro dai na ganin duk da yake akwai dimbin mutane da ke samun narifin asiri a ƙarƙashin wannan sana'a ta saida baburan to amma kuma akwai alamu idan aka dauki matakin hana saida baburan a illahirin jihohin da ke fama da matsalar tsaron zai taimaka wajen rage yaduwar ta'addancin bisa la'akari da yadda waɗannan yan bindiga ke amfani da irin waɗannan babura wajen kai hare-hare da ke hallaka jama'a da ma asarar dimbin dukiyoyi na jama'a Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice
Labarun wasannin mu na ranar yau zai soma da Super League Professional ta kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger dake makonnin ta na shidda inda aka yi karawa kamar haka. GS Tawa a birnin Tawa ta shaka shi banza da daya hannu AS Sony da Tamam Peter sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ta kunnan doki da US Guard National de Niger. Olympic Football Club ta shaka shi daya da uku a hannu AS Don ta Custom. AS Kwan ta Sojoji ta shaka shi banza da daya hannu Sale Sporting Club. Sai Espoir Football Club ta Zandar da ta yi banza da AS Nijelek ta Mampetra. Yanzu haka dai a duka jahohi takwas na Jamhuriyar Niger ana ci gaba da gudanar tankaɗe da rairaya na neman shiga kwamfala ta takobi na ƙasa na Jamhuriyar Niger na kokowar gargajiya da zai wakana wannan shekara a birnin Mai. Ita dai kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a Jamhuriyar Niger da ke sawar jama'a na kowane lungu da sako na ƙasar na barkewa wurin kallo. Salima wasar ta kokowar gargajiya ta Jamhuriyar Niger tana janyo ɗan kallo daga ƙasashen duniya da dama kamar turawan Europe da na Amurka da na Australia da ma ɗan kallo daga yankin Asia musamman ƙasar China. Sai dai ɗan Najeriya ciki har da gwamnoni masu ci yanzu da tsofin gwamnoni da sanatoci da ɗan majalisun dokoki na tarayya da muƙarrabansu kan halarci wasar kokowar gargajiya kowace shekara a Jamhuriyar Niger. A wannan shekara ana karo na 42 ne domin an kirkiro da kokowar gargajiya ta Jamhuriyar Niger a shekara ta 1975 a lokacin mulkin soja na General Sani Kunce. Wannan ko domin haɗa kan 'yan ƙasar. Sai dai a bara ba a yi gasar ba ta takobi na ƙasa saboda allobar coronavirus da ta hana dukkan wani cunkoson jama'a a duniya. Amma a tune da cewa a shekara ta 2013 a lokacin da babban birnin Mai ya karbi bakuncin wasar bakuncin sa na ƙarshe an karkare da mummunan arangama tsakanin 'yan kallo da jami'an tsaro a lokacin karawar Musa Abdullahi na Maradi da Yakubu Adamu na babban birnin Mai a karon kusan na ƙarshe. Abinda ya sa ministan wasannin Jamhuriyar Niger sai kudoro cewa a wannan karo fa ba za a amince da dukkan wata hatsaniya ba da ke iya lalata al'amuran wannan gasar. Idan muka leka a nahiyar Turai daga cikin wasannin kwallon kafa na Champions League na club inda suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar ta Turai dake can suna wakana a hilaye daban-daban na Turai yanzu haka hadda wasan Chelsea dake rike da wannan kofi da Juventus ta kasar Italia. Sai Villarreal ta kasar Spain na karbar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila ta kori kocinta a ƙarshen makon jiya. Haka ma akwai karawar Barcelona dake da sabon koci Xavi da Benfica ta Lisbon ta kasar Portugal. Sai Lille ta Faransa na karbar bakuncin Salzburg. Haruna Bamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger.
Muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe a yau Talata a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani bakar fata a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. Kin tura jami'an diplomasiyya wasannin Olympics a Beijing da Amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin Korea ta Kudu na koma harkokin diplomasiyya da Korea ta Arewa a cewar kwararru. Yarjejeniyar da aka cimma ta tsawon wata daya tsakanin Pakistan da hadakar kungiyoyin mayakan da aka haramta da ake kira Tehrik Taliban Pakistan ko TTP a takaice ta shiga kwana 15 yau Talata, yayin da bangarori biyu da ke fada suke shawarwarin yarjejeniyar samar da zaman lafiya inda 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan ke shiga tsakanin zaman sulhu.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana. Na ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harandi. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace. Salam.